ne dai majalisar zartarwa ta Kano ta amince da kafa sabuwar kwaleji koyar da dabarun yaki da rashawa a wani mataki na samar da kororo kuma nagartattun jami'an yaki da rashawar a cewar barista Muhi Magaji dake zaman shugaban hukumar hana ayyukan rashawa ta jihar Kano.
Zuma da Institute namu saboda yaran mu za su samu horon da ya kamata su samu, sannan bayan wannan za a ci gaba da horar da su kansu ma'aikata dabarun kaucewa cin hanci da shi kuma abin da ake cewa corruption rate assessment, kuma shirya tarurruka na musamman na yaƙi da cin hanci da rashawa da yadda za a jabar da al'umma wajen yaƙi da cin hanci. Saboda haka wani kaman hukumar ta ƙara samun wani tagomar shi ne kuma za mu samu kawance da Education Academy da ƙasa da kuma wasu institutes da yawa da suke ciki da wajen ƙasar nan.
Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da masharanta ke tofa albarkacin bakin su game da dakatar da Ibrahim Magu daga shugabancin hukumar EFCC. Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa ne da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar Kano.
Taka da tuhuma wadda ake wa ofishin sa wadda mutane suke ganin tun kafin akai ga dakatar da shi din tun a wannan lokacin, watakila da ya bada uzurin kaucewa daga office domin a samu damar yin wannan binciken wanda wancan din hakan ya gagara har sai da aka kafa committee bincike din, kuma yanzu committee binciken suka nemi cewa idan dai har za su gudanar da wannan binciken watakila sai an samu dakatar da shi. To abinda zai biyo bayan binciken na da kuma wani mataki gwamnatin ta dauka shine zai kara haska nasara da za a samu akan wannan yaki da cin hanci, ko kuma idan zai samu wannan kasu ko tasgaroto wannan committee da kuma abinda aka yi akan rahoton committee shine zai kara haskawa. Amma a halin yanzu kam an yi ta samun wato tsaiko da kuma kalubale da dama. Sai daga cikin kalubalen shine rashin tabbatar da mai shugabantar ita wannan hukuma ta EFCC din a zaman tabbataccen shugaba yana ta zaman wucin gadi wanda wucin majalisa da ta gabata wata samu bashi sahalewa ba, kuma haka aka bar shi yana wannan wato zaman riko din wanda mutane suke ganin shi kanshi ba karamin kalubale bane ga wannan office din, kuma aka kasa warware wacce matsalar.
Akwai dai masu ra'ayin cewa abin da ya kai ga tuhumar da ake yi wa Ibrahim Magu ramuwar gayya ce da rashawa ke yi ga masu yakarta. Amma Anas Abdala guda cikin ɗan jami'ar APC ne mulkin Najeriya na cewa
ministan shari'a guda shi zai tabbatar da cewar ga abin da yake to wannan yaki da cin hanci da rashawa, wannan rashawa ce za ta yaƙi. Ai magana ita ce wannan ina da tabbatar ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akwai sauran aiki a gabansa, ba wani abu da ya canza zani har gwandama baya akan yanzu mun kasa komai mun kasa ba za mu iya ba mu gaya kanmu gaskiya.
Shi kuwa Malam Bashir Muhammad Bashir ƙwararre a fannin aikin jarida da ke kan lamarin yau da kullum na cewa
duk lokacin da aka ce ana bincike to babu wani mutum da zai iya fitowa ƙarami ga duniya cewa ga abin da ake binciken akai ko kuma a abin da ake bincike din nan wai ya tabbata gaskiya. Akwai abin nan na wanda za a ɗauki wanda ake zargi ya zama to ba mai laifi ba har sai an tabbatar a doro irin na doka ce a aikata ne.
Kuma mai ake ciki da yan Najeriya sun zuba ido domin dakon rahoton binciken kwamitin shugaban kasa game da wannan tuhuma da ake yi wa dakatacin shugaban hukumar ta EFCC Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.